كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله سديدا يسلكم على وجهكم منكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Muna yammaci na 17 ga watan Zulqa'ida hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 daidai da 15 ga watan 5 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine zai zama darasi na 62 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta wani fasali da ya karantar da mu matakan jihadi guda hudu akwai jihadun nafs akwai jihadun shaytan akwai jihadul kuffar akwai jihadul munafiqin waɗannan dukkanin su jihadai ne jihadi mafi muhimmanci shine mutun ya fara mujahada wajen gyara kansa kafin yayi kokarin mujahada wajen gyara waninsa shi yasa malam sai ya ce mana shi jihadin zuciya na mutun ya tashi tsaye yayi fada da zuciyarsa wajen fada mata gaskiya da kuma kafe ta akan ruko da gaskiya da aiki da gaskiya akwai matakai guda hudu da ake bi matakin farko shine a yake ta mata san daidai a yake ta ayi gogormaya da ita ayi fama da ita wajen ta gane gaskiya ta kuma fahimci ainihin wato daidai da shari'a na biyu a kuma tirsasa mata a yake ta wajen yin aiki da abin da ta sani na shari'a jihadi mataki na uku kira zuwa ga abin da ita zuciyar ta sani na shari'a ta kuma yi aiki da shi to kira zuwa ga wannan shari'a din shine jihadi na uku jihadi na hudu sai kuma yin hakuri akan dukkan wasu wahalhalu da wasu ainihin wato matsaloli da a iya fuskantar su irin na da'awa da kuma jurewa dukkan ke cewa mutun ya shiga cikin al-ulama'ur rabbaniyun ma'ana ya zama rabbani al-alimur rabbani domin magabata na kwarai sun kasance suna wato sun hadu akan cewa malami baya zama rabbani sai ya san gaskiya yayi aiki da gaskiya ya karantar da gaskiya ya kuma kira zuwa ga gaskiya to daga nan ake ce masa rabbani mataki na biyu cikin matakancin guda hudu na jihadi sai kuma jihadin shaytan gwagwarmaya da yaki wajen kai kiyar shaytan kasa wannan shi kuma akwai matakai guda biyu a wannan jihadin na farkon su shine ya kar shaytan akan tunkude da ingije da ture dukkan wata shubuha da zai dinga wurgowa mutum ita kala-kala daban-daban suna nan waɗannan shubuhohi to idan Allah ya taimaki mutum ya iya tunkuɗe dukkan wata shubuha ta wasu ƙungiyoyi da masu kiraye-kiraye zuwa ga bata to wannan ya samu matakin farko na yaƙar shaytan sannan mataki na biyu shine tunkuɗewa da turewa da ingije irin wato kibiyoyi na sha'awoyi da shaytan ke harbowa mutum su lokaci bayan lokaci wannan na bin wannan shi wancan na farkon ana samun yaqini bayan sa mutum zai zama yana da yaqini akan addini matukar ya iya tunkude dukkan wata shubuha ta shaytan amma madamar har yanzu baka iya wato tunkuɗe shubuhohin shaytan ba game da addini to wannan yana nuna har yanzu kai kanka abinda kake yi na addini a cikin shakka kake. Har yanzu game da Allah kana da kokonto, har yanzu game da addini a kana da kokonto da shakka. Abinda zai raba ka da wannan kokonto shine ya zamanto dukkan wata shubuha ta khawarijanci, shubuha ta shi'anci, shubuha ta kalakato, shubuha ta sufaye da dariku, shubuhohi ga sunan kala-kala. In Allah ta'ala ya sa mutum ya iya yakar shedan duk ya gama da waɗannan shubuhohin, ya kai ga matakin yaqini. Mataki na biyu kuma shine yake bawa mutum haƙuri, wato shi kuma tun kuɗe sha'awa shine haƙuri. Kana son ka yi bushasha, kana so ka ji daɗi, kana so ka fantama, ba ka da kuɗi sai ka yi haƙuri. Ba za ka nemi kuɗi ta hanya haramtacciya ba, dan kawai kana so ka gamsar da sha'awarka. Ba za ka fada zina ba saboda kawai kana kokarin ka gamsar da sha'awarka ta bukatun mace. Ba za ka fada cikin ainihin wato kayan maye ba na haram, dan kawai kana kokarin ka gamsar da sha'awarka irin ta ainihin wato shedan a wannan babi. To idan mutum ya samu wannan matakin, to zai fada cikin waɗanda ko zai shiga cikin rukunin waɗanda Allah ta'ala ya ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mataki na uku cikin matakai guda hudu na jihadi shine yakar kafirai da munafikai. Wannan shi ma mataki ne guda hudu: zuciya, harshe, dukiya, rai. Wannan duk sai an yi amfani da su wajen yakar kafirai da munafikai. Ka yake su da zuciyarka a inda kake da rauni, inda ba za ka iya fitowa. Ka yake su da harshe, ko ka yake su da ƙarfi, ko ka yake su da makami ba. To kana da mataki na farko na yakar kafirai a zuciya. Yakar su da harshe ta hanyar wayar da kai, ta hanyar ilmantarwa, ta hanyar yaɗa karatuttuka irin na addini, ta hanyar gayyato malamai da ɗaukan programs na kafofi irin na zamani, kafofi na talabijin, kafofi na rediyoyi, wajen warware wata mas'ala, wajen warware wata shubuha. Ka ɗauki kuɗi ka bayar don a yi ta. Wannan duk yana daga cikin abin da ake yi wajen yaƙar ainihin wato kafirai. Sannan kuma su kafirai a khas abin da ake yaƙar su da shi shine hannu. Su kuma munafikai a khasu abin da ake yaƙar su da shi shine harshe, kamar yadda bayani ya gabata satin da ya wuce. Mataki na hudu shine yaƙar azzalimai, yaƙar munkari, yaƙar bid'o'i. Wannan su kuma akwai matakai guda uku. Mataki na farko, waɗannan abubuwa guda uku ana yaƙar su da hannu in an samu iko, inda dama. A yaƙi zalunci da hannu a hana, a yaƙi munkari da hannu da ƙarfi a hana, a yaƙi bid'a da ƙarfin to in ana da ikon haka. In kuma an gaza, to sai a tafi mataki na biyu, yaƙar zalunci da harshe ta hanyar fito da shi, da bayyana shi, da fallasa masu yinsa, da wayar da kan mutane akan su guji inda za a zalunce su, da hanyoyin neman haƙƙi in an danna mutum ko an yaƙe shi. Sannan su shi ma munkari, a fito da bayani dalla-dalla, a faɗi wuraren da ake munkarin, a faɗi masu yin munkarin, a kawo hanyoyi a ta hanyar harshe, wayar da kai, wa'azantarwa, ilmantarwa, dan a ga an daƙile munkari. Haka ita ma bid'a, a yi ƙoƙarin yi wa mutane bayani, a kuma faɗi illolinta, a faɗi irin abubuwan da take jawowa. Sannan kuma a wayar da kai ta hanyar ilmantar da mutane sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan an gaza wannan, to sai kuma mataki na uku shine ƙin wannan zaluncin, ƙin wannan munkarin, ƙin wannan bid'ar a zuciya. Waɗannan su ne wato matakai guda goma sha uku na jihadi. Da haka duk wanda ya mutu bai taɓa yin ɗaya daga cikin nau'o'in jihadin nan ba, bai taɓa ji a ransa zai yi jihadi ba, to in ya mutu gaskiya ya mutu da wani element na munafurci. Allah ya kiyaye. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: wala yatimmu al-jihadu illa bil hijra. Amma fa jihadi baya cika sai an yi gudun hijira. Ma'ana kenan sai an fito an yi yaƙi, an yaƙi kafirai da harshe, an wa'azantar, an wayar da kai, duk waɗannan nau'o'in sai an yi wannan. Idan ya zamanto akwai barazana, in ya zamanto akwai ainihin wato ƙalubale, to wannan yakan tilastawa mai da awayin hijira daga wani guri da yake ganin ba shi da karfi zuwa wani guri da yake ganin zai samu yana da karfi ko daga wani guri da ba shi da mataimaka da masu mara masa baya zuwa wani guri da yake ganin zai samu mataimaka da masu mara masa baya wajen isar da wannan sako dan haka jihadi baya cika sai da hijira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara yin jihadi ba sai da hijira duk matakan wa'azantarwa an hana dukkan wani salo na isar da sako an toshe an takure an musguna an matse to wannan zai bayu zuwa ga mutum ya tashi daga wannan gurin ya bar wannan unguwar ya bar wannan yankin ya bar wannan nahiyar ya matsa wani guri alabashi in yayi karfi sai kuma ya dawo sai kuma yayi kokarin kafa addinin musulunci da karfi daka kenan jihadi baya cika sai da hijira walal hijratu wal jihad to ai shi kansa jihadin da hijirar ba sa zama cikakko illa bil imani sai da imani in ya zamanto babu imani hijira da jihadi ba su da amfani baya ba zani kenan daka da hijira da jihadi kashin bayan su shine imani warrajuna li rahmatillah masu kaunar rahmar Allah هم الذين قاموا بهذه الثلاثه سونه وانده suka tsayo wajen yin wadannan abubuwa guda uku hijira jihadi imani qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada cikin suratul baqara aya ta 218 innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ce innal ladina amanu wato ginshiki na farko kenan imani lalle da'i kafin ya ce zai yi da'awa akwai buƙatar ya samu ingantaccen imani a kansa sauran abubuwan za su ginu da haka sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani wal ladina hajaru da waɗanda suka yi hijira wajahadu suka yi jihadi fi sabilillahi cikin tafarkin Allah ulaika waɗannan yarjuna rahmatullah sune masu kaunar rahmar Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kaga ayat ta tattare abubuwa guda uku imani hijira jihadi waɗannan abubuwan gaba ɗaya guda uku ake so su samu wa kama annal imana fardun kaman yanda imani farilla ne ala kulli ahadin akan kowane ɗaya daga cikin musulmi fa fardun alaihi hijratani to hijira guda biyu farilla ce a gare shi fi kulli waqtin a kowane lokaci ila Allah hijratun ila Allah azza wa jalla mutun ya gudu fa firru ila Allah mutun yayi hijira ya koma ya tare zuwa ga Allah bil ikhlasi ta hanyar tsarkake zuciya ta hanyar ikhlasi ya zamanto ya kwashe kayansa ya tattare inasa inasa daga shirka zuwa tauhidi daga bid'a zuwa ga sunna wannan hijira wajibi ce akan kowa wajibi ce kowa kowa wajibi ne kowa ya zamanto yayi wannan hijirar daga ainihin wato inda yake zuwa ga Allah bil ikhlasi ta hanyar ikhlasi wa hijratun ila rasulihi da kuma hijira zuwa ga manzon Allah bil mutaba'a ta hanyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abu biyu kenan yayi hijira zuwa ga Allah ta hanyar ikhlasi tauhidi kenan yayi hijira zuwa ga manzon Allah ta hanyar mutaba'a riko da sunna kenan wa fardun alaihi jihadu nafsihi sannan kuma farilla ne akan sai ya yaki zuciyarsa wa shaydanihi ya kuma yaki shaydaninsa fa hadha kulluhu fardu ainin wa innan dukkanin su farilla ne kuma farilla da wani baya iya daukewa wani la yanubu fi ahadun an ahadin wani baya iya zama a madadin wani wani baya wakiltar wani wajibi ne kowane musulmi yayi hijira zuwa ga Allah ta hanyar ikhlasi yayi hijira zuwa ga manzon Allah ta hanyar mutaba'a ya kuma yi hijira ya kuma yaki zuciyarsa ya kuma yaki shaydaninsa dan nayi hijira zuwa ga Allah ta hanyar ikhlasi wannan hijira ta bata sauke taka ba kai ma zaka yi irin wannan hijirar dan nayi hijira zuwa ga mutaba'a ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karka ce ayato tunda malam shi ya riga ya hijira zuwa ga mutaba'a ai mu ba sai mun yi ba a farilla ne yanda nayi kai ma kai ita ma ta yi su ma su yi yanda zan dage in yaki zuciyata da shaydani na wannan wani jihadi ne da wani baya wakiltar wani kai ma wajibi ne ka tashi tsaye ka yaki shaydaninka ka yaki zuciyarka wa amma jihadul kuffar amma game da yakar kafirai wal munafiqin da munafikai faqad yaktafi fihi bi ba'dil umma wannan wato yana iya isuwa yana iya wadatuwa idan wani bangare na al'umma suka yi kaga wancan na farkon ba wakilci amma wannan jihadin kafirai da munafikai ana iya wakilci inda aka ce a yaki munafikai da harshe to wannan malamai suka toshe wannan kaga sun kare sun sauke wannan wajibin daga sauran ga magarin mutane idan aka ce a yaki kafirai da hannu aka samu dakaru ya zama akwai gwamnatin musulunci akwai sojoji sai aka tura dakarun musulunci suka je sun dauke wa sauran al'umman musulmi ba sai kowa ya fita jihadi ba amma ya kazuciyarka babu wanda zai dauke maka shi farin fardu ainin ne ya kar shedaninka ba wanda zai dauke ma hijira zuwa ga Allah ta hanyar ikhlasi hijira zuwa ga manzon Allah ta hanyar mutaba ba wanda zai dauke maka fasulun mallai ya ce ga wani fasali wa akmalul khalqi inda Allah azza wa jal mafi cikar halittar Allah a wurin Allah mai girma da daukaka shine man akmala maratibal jihadi kullaha shine wanda ya kammala matakan jihadin nan gabaki ɗayan su duk ya cika su wal hadha dan haka ne kana akmalul khalqi inda Allah ya zama mafi cikar halitta wurin Allah wa akramuhum ala Allah mafi girman su a wurin Allah khatamu anbiya'ihi Muhammad shine cikamakin annabawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu domin hakika shi annabi sallallahu alaihi wasallam kammala maratibahu matakan jihadin nan gabaki ɗayan su ya kammala su wajahada fillahi haqqa jihadihi yayi jihadi wajen daukaka addinin Allah haqiqanin jihadi wa shara'a fihi ya shiga cikin jihadin nan min hini ba'athahu Allah tun ran da Allah ya aiko shi ila an tawaffawa har zuwa ran da Allah ya karɓi ransa shi sa ya cika matakan jihadi in jihadi da harshe ne yayi in jihadi da hannu ne yayi in yaƙar zuciya duk waɗannan matakan jihadin shi yasa mafi cikar halittar Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kammala dukkan waɗansu matakai na jihadi fa innahu lamma anzala alai domin lokacin da Allah ya saukar masa da ya ayyuhal muddathir ya kai ma'abocin lulluba da mayafi qum fa anzir tashi kai wa'azi tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir tufafinka ka tsarkake suratul muddathir aya ta 1 zuwa ta 4 shammara an saki da'wa tun daga wannan ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zage dantse na da'wa shine shammara an saki da'wa ya zage dantse wajen yin da'wa wa qama fi zatillahi atamma qiyamin ya tsaya wajen kare zatin Allah mafi cikar tsayuwa wada'a ila Allah ya zama yana kiran mutane zuwa ga Allah laylan wa naharan dare da rana sirran wa jihara a asirce da ba a bayyane walamma anzala alai yayin da Allah ya saukar masa fasda' bima tu'mar tsage abinda aka umarce ka bayyana abinda aka umarce ka suratul hijr aya 94 sada'a bi amrillah tun daga lokacin manzon Allah ya fasa kwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sada'a ya tsage bi amrillah dukkan wani umarni na Allah la ta'khudhu billahi law matala'im ya zama zargin mai zargi baya kama shi daga barin abinda ya sa a gaba na kira zuwa ga addinin Allah fada'a ila Allah ya kira zuwa ga Allah al-kabira was-sagira wal-hurra wal-abda wadh-dhakara wal-untha wal-jinna wal-insa sallallahu alaihi wasallam babu wanda sakon manzon Allah bai kai zuwa gare shi ba sai wanda ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira manya ya kira yara ya kira yaya ya kira bayi ya kira maza ya kira mata mutane kai har da aljanu sallallahu alaihi wasallam walamma sada'a bi amrillah ayayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da al'amarin Allah ya bayyanar da umarnin Allah wasarraha liqaumihi bid da'wa ya bayyanar da kira ga mutanansa wa bada'ahum bi sabbi alihatim, ya fara musu da aibata allolinsu, ya fara musu da bace iyayen gidan su, wa aibi dinihim, da aibata addinin su. Koma lamba ta daya, inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun sabbaban wala shattaman wala fahisha. Karkaji an ce ya zage iyayen gijin suka ce a manzo Allah yana zagi ne, sai mala yace to bari mu sauka ƙasa mu danyi bayani. Lam yakun sabbaban, manzo Allah bai kasance mai zagi ba, wala shattaman ko mai baci, wala fahishan ko mai alfasha, wa inna ma kana yanfi an alihatil mushrikina, abinda kawai ya kasance yana kore abinda ake wato yiwa iyayen giji ko gumaka ko allolin mushrikai, ma kanu ya tawahamuna hulaha, irin abinda suke zato game da waɗannan iyayen giji nasu, min sifatin na wasu sufofi la taliku, wa'inda wa'innan sufofin ba wanda ya dace da su, illallah illa billahi, sai ga Allah subhanahu wa ta'ala. To su a wajensu, tunda ya ce sufar kaza bauta ba a yiwa kowa sai Allah, su a wajensu ya zagi iyayen gijinsu. Shi yasa duk wanda kaje yana ka daina sauraron sa, wannan wa'azin sa zagin mutane yake, ba wai ashare yake ba, a'a zagin shine in aka fito da aibin wa'anda ake wa'azin akan su, su a wajen su zagi ne, sai kai wannan mara kunya ne, wannan zagin mutane yake. In ka sauraro wa'azin sai ka rasa ina akai ashar, ina akai zagi, babu. Da aka shi duk wanda yake kan bata ko yake kan kuskure, ka zo ka ce ba daidai bane wannan abin da yake kuskure ne, to a wajen sa zagi kake. In ba da haka ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gudun zagi. Annabi baya zagi, baya baci, baya alfasha, amma kaga suka ce yana zagin iyayen gidinsu. Me ya zagin iyayen gidin? Ya ce waɗannan sufofin na Allah ne kuke ba su. Waɗanda kuke ba waɗannan sufofin ba su cancance su ba. Ba su talauta, ba su azurta, ba su ɗaukaka, ba su ƙasƙantarwa, ba su saukar da cuta, ba su ɗauke ta. Da haka babu dalilin da kuma kana da bukata kuma ka je wajen su ka bar Allah. Abinda zaka roke su ba su mallakarsa, to wannan a wajen su zagi ne. An gane ko? Wa yasifuha bima wasafaha Allah bihi, da aka sai yake sufanta iyayen gijin su da abinda Allah ya sufanta su da shi, fi kauli cikin fadin sa, innal ladhina tad'una min dunillah, waɗanda kuke kira ba Allah ba, ibadun amsalukum, bayi ne fa irin ku. Duk wanda zaka je ka fadi gaban sa, kai masa sujada, ka kai kuka zuwa gare shi, ka kai masa matsalolinka, ka kai damuwarka zuwa gare shi, bawa ne fa irinka. Ibadun amsalukum, to a wajen su in ka ce shehi daidai yake da sauran mutane, ka ce a'a kar a je a roki shehi, a roki Allah, to ai wannan shehi shi ma mutum ne kamar sauran mutane, to a wajen shi wanda yake bautar shehi, ai kaga ka zagi shehi, da ka daidaita shehi da sauran gama garin mutane. Shi a wajensa shehi ba sauran ba kamar sauran mutane yake ba. To wannan shi ne wa qaulihi, da fadinsa, in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda in yad'una min dunihi illa inatha. Ba komai suke kira ba koma bayan Allah illa inathan, sai mata. Wa in yad'una, ba kowa suke kira ba illa shaytanan marida, sai shaydan wanda yake kangararre. Wa ghairi zalika, da wannan haka, mimma anzalahu Allahu alai, daga abinda Allah ta'ala ya saukar masa, fi ta'ariyati alihatihim, wajen tsiraita iyayen gijin su almaz'uma, wa'inda ake riyawa, mimma kanu ya'taqidunahu fiha, daga abinda su masu bautar su suka kasance suna kudurcewa a kansu. To su ne manzo Allah yake bayanin cewa ba daidai bane, kuskure ne, to shine suke ganin kamar an zage su. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ana saukar masa da fasda abima tu umar wa a'rid 'anil mushrikina, manzo Allah sai ya fara bayyanar da da'awa, ya kuma fara da'awarsa da ainihin wato aibata iyayen gijin su, ta hanyar cewa sufofin da suke ba su basu cancance su ba, da aibata addinin su. To daga nan ne ishtadda azahum lahu, cutarwar da suke wa manzan Allah ta tsananta. Walimanista jaba lahu, ba shi kadai ba, da duk wanda ya amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin bai sha da dadi ba. Wa hadhihi sunnatullahi azza wa jalla, wannan kuma sunnar Allah ce mai girma da ɗaukaka, fi khalqihi cikin halittarsa duk wanda yace zai kira mutane zuwa ga gaskiya suna kan bata to dole sai ya samu irin kaso na wato makamancin irin wanda annabawa da manzanni suka samu kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ba abinda ake fada maka face irin abinda an fada wa manzanni ne gabaninka in mahaukaci aka ce maka ba kai kadai ba kai bane farau an gaya wa manzannin da suka zo gabaninka in sihiri ne an gaya wa manzannin da suka zo gabaninka duk wata kalma da za a gaya wa mai wa'azi a yau an gaya wa magabata cikin annabawa da manzanni da salihan bayi da sahabbai da an gaya musu irin haka daga babu wata kalma sabuwa babu wata bakuwa koda an fade ta da wani lafazin ma'anarta dai tana iya daukan ma'anar wadda ta gabata shi yasa Allah madaukakin sarki ke rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma yuqalu laka babu wani abu da za a gaya maka face ma illa ma qad qila lirrusul min qablik face an gaya wa manzannin da suka zo gabanin ka irin wannan abu suratu fussilat ayata 43 وقال تعالى الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن كما هكا ني جعلنا لكل نبي كما هكا ني الله يتي muka sanya wa kowane annabi aduwan abokanan adawa shayatin al-ins na shaydanun mutane wal jinni da hadd al-janu babu wani annabi da bai samu yan adawa ba babu shi ba a taba aiko wani annabi a doran kasan nan ba da bai samu ƴan adawa ba cikin mutane da aljanu. Da haka in dai ka biyo layin to layi ne wanda yake dama sai an samu abokan adawa akai. Annabawa duk da suka zo sun hadu da abokanan adawa wajen yi da sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul An'am aya ta 112. Wa qala ta'ala Allah ta'ala yace kadhalika kamar haka abin yake. Ma atal ladhina min qablihim min rasulin babu wani manzo da yazo gabanin su ma atal ladhina min qablihim min rasulin babu wani manzo da yazo wa wadanda suka zo gabanin su illa qalu face sun ce sahirun aw majnun kaji ba Allah ta'ala yake cewa kadhalika haka abun yake ma atal ladhina min qablihim min rasulin wa'inda suka zo gabanin su suma ba wani manzo da yaje musu face sai da aka ce mai sahirun masihirci ne aw majnun ko kuma mahaukaci ne mai tabin hankali ne atawasau bi wai shin ko haduwa kai ka ce haduwa suka yi wa juna wasici da wannan kalmar annabi nuhu an gaya masa bayan ya shude al'ummomin da suka biyo baya annaban da suka biyo baya suma al'ummomin su sun gaya musu haka kai ka ce atawasau bihi haduwa suka yi wa juna wasiya da annabin da yazo kuma in zamanin ku yazo an turo muku annabi kuma ku faɗi haka balhum ba haka bane su qaumun tagun mutane ne masu ketare iyaka masu dagawa suratu zariyat aya ta 52 zuwa 53 fa'azza Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu bidhalik sai Allah madaukakin sarki ya taushi manzansa ya kuma rarrashi annabinsa bidhalika da waɗannan ayoyin dan annabi ya samu sauki au haka aka yi wa annabi Nuhu annabi Musa shi ma haka ya sha da mutanansa haka annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Isa da haka suka yi Allah ta'ala ce haka abun yake akai kadai aka gaba kaga akwai dan samun sauki kaji cewa ba gare ka farau ba na fata an gane ba gare ka farau ba in an fada ta ce ai ka kwantar da hankalinka wayanda suka fika girma suka fika tsarki suka fika matsayi a wurin Allah su ma an gaya musu ba wanda ya kai annabawan Allah an ƙaryata su haka dan kai magana wani wawa ya ce ƙarya ne ba mu yadda ba kuma shikenan ka jawo shi sai ka ce na ma daina wa'azin ba a yin wannan ai idan na takas safihu fala tujibuhu wa anna lahu uswatan biman taqaddamahu da haka manzon Allah yana da abun koyi ga waɗanda suka gabace shi wa azza atba'ahu haka Allah ya rarrashi mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi da fadin sa am hasibtum yanzu ku tsammanin ku an tadkhulul janna a ce kawai ranar tashin alkiyama ku zo ku shiga aljanna walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin kuna tsammanin ranar tashin alkiyama salimina alimina kawai a ce ku zo ku shiga aljanna walamma ya'lamillazina jahadu minkum ba tare da Allah ya bayyanar ya tantance waɗanda suka yi jihadi a cikin ku wa ya'lamu as-sabirin ba tare da Allah ya tantance masu hakuri ba am hasibtum an tadkhulul janna walamma yatikum mathalul ladhina min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ba ajjijiga ku ba ba girgiza ku ba ba cutar da ku ba gaggaya wannan zage zagen wayannan abubuwan da ake na musguna karin daukaka ne karin matsayi ne karin daraja ne kawai so kuke azo kawai kazo kai wa'azi kawai a ce shi kikenan ka ai dole sai an samu irin wannan to kaga wannan shi ma kamar ana rarrashin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai yi azo a shiga aljanna ba tare da an dan hadu da wasu ɗan matsaloli akan hanya ba suratu ali imran aya ta 142 wa qawlihi da fadin allah ta'ala alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin ila qawlihi awalaysa allahu bi'alamu bima fi suduril alamin Allah madaukakin sarki yace ahasiban nasu yanzu mutane suna tsammani suna zatan an yutura ku a kyale su an yaqulu amanna sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna ba za a jarrabe su ba ai kaidar Allah in kace kai imani sai an jijjiga hatta yamidhal khabisa min at-tayyib an ba haka ba kowa ma sai ya ce yayi imani ai kowa ma ce yake yayi imani amma sai an jijjiga an yi jarabawa sai wato idhashtabakad dumu'un fil jufuni tabayyana man baka mimman tabaka ai an fahimta sai lokacin da hawaye ya sarkafe idanuwa ake gane waye mai kukan gaskiya waye mai kukan bogi na fata an gane da haka ba zai yi ba in aka ne ai kowa ma ce ai dun mu ne ai kowa kaza ne amma sai an girgiza wayanda suka tsaya ba su gudu ba amma dara mutane duk sun bar takalman su duk kowa ya gudu haka ga ba za ka iya gane cewa amma kafin wannan abu ya faru kowa ya ce yana nan to amma in aka yi jarabawa Allah ta'ala ya jarrabi mu'minai anan ake gane mu'minai na gaskiya na fata an gane shine Allah ta'ala ya ce yanzu mutane suna tsammani suna zatan a ci su ce sun yi imani wahum la yuftanun kuma ba za a jarrabe su ba Allah ce walaqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun jarrabo inda suka gabace su wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin dan Allah ya tantance ya bayyana da waɗanda suke da gaskiya a cikin imanin su ya kuma bayyana waɗanda suke makariyata ba da gaskiya suke ba har zuwa fadin Allah ta'ala awalaysa Allahu bi'alamu bima fi suduril alamin yanzu Allah a ce bai san abin da ke cikin zukatan talikai ba suratul ankabut aya ta 1 zuwa ta 10 fal yata'ammalil abdu siyaqa hadhihi alayat daka bawa ya lura da zubun wadannan ayoyi wa ma tadammanathu da abinda wadannan ayoyi suka kunsa min al'ibari na izna wa kunuzil hikami da taskoki na hikima fa innan nasa domin mutane idza ursila ilaihimur rusulu duk sanda aka aiko musu da manzanni aka aiko musu ƴan aike baina amraini to mutane suna tsakanin daya cikin al'amura guda biyu imma an yaqula ahadum ko dai kaji daya daga cikin su ya ce amanna mun yi imani wa imma Allah ya kula zalika ko kuma kaji ba zai ce sun yi imani ba bal yastamiru ala sayyiat ga manzan an turo kuma manzan yana kira amma za ka ga shi kuma ya doge cikin saban Allah da miyagun ayyuka faman qala amanna da aka duk wanda yace mun yi imani fatanahu rabbuhu to ubangijinsa sai ya fitine shi in aka ce fitina jaraba ake nufi ma'ana duk manzannin da Allah ta'ala ya aiko mutane sukan kasu gida biyu daga wanda suka ce sun yi imani sai wanda suka ki imani to su wanda suka ce sun yi imanin su kuma sai ubangiji ya jarrabe su wal fitnatu abinda ake nufi da fitina anan aliftila'u jarrabawa wal ikhtibaru da gwaji sai an gwada an ta gwadawa an yi ta gwadawa mutun yana cin jarrabawa an yi ta gwaji mutun yana cin gwaji liyubayyana sadiq min alkadhib dan mai gaskiya ya bayyana daga makaryaci. Wa man lam yaqul amanna, shi kam wanda bai ce mun yi imani ba, fala ya hasibu annahu yafutu Allah, to kada ya tsammaci kaman ya tsere wa Allah. Wa yasbiquhu, ya guje wa Allah. Faman amana bir rusuli, duk wanda ya yi imani da manzanni, adahu a ada'uhum, to ya sani makiyan manzannin za su yi adawa da shi. Da haka duk wanda ya ce ya yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya yadda zai rike sunnarsa, to magauta sunnar manzan Allah ba za su yi adawa da shi. Wannan haka kaida take. Wa adhawhu, kuma za su cutar da shi. Fabtuliya bima yu'limuhu, za a jarrabe shi da abin da zai dinga masa radadi. Wa man lam yuti'uhum, wanda ko bai yi wa manzanni da'a ba, uqiba fid dunya wal akhirah, shi kuma wannan za a fara masa uquba tun a duniya, kuma za a yi masa uquba a lahira. Fala budda min husulil alam li kulli nafsin, kenan kowace rai, kowane mutum ma ba makawa sai ya samu, sai ya dandana, sai ya samu alam, wato sai ya samu radadi. Ko kace kai imani, ko kakkace kai imani sai ka samu radadi. Rashin lafiya ne ba masu imani ne kadai suke yin ta ba, ko talauci ba masu imani ne kadai suke yin sa ba. Daga ko kace ka yadda, ko kar Allah ya sa ka yadda, radadi yanda wancan da yace ya yadda zai ji, kai ma za ka ji radadi. Na fata an gane shine ma'ana. Fala budda, babu makawa fa, min husulil alami, sai fa an samu radadin nan, li kulli nafsin, ga dukkan wani mai rai. Lakinnal mu'mina, sai dai radadin akwai bambanci tsakanin wanda mu'mini yake ji tsakanin wanda ba mu'mini ba yake ji. Za ka yi rashin lafiya, mutakai ma tsanani, Allah ne a bakinka. Shi kuma yana wayo, yana ta ihu, misali. Kaga dai kana jin, shi yasa Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. In kuna jin radadi, su ma fa suna jin radadi kamar yadda kuke jin. Sai dai kawai bambancin ku, tarjuna minallahi ma la yarjun. Akwai abin da kuke sa rai a wurin Allah wanda su kuma ba su da wannan sa ran. Amma yanda an dake ka zaka ji zafi, shi ma wanda yake yin imani an dake shi fa zai ji zafi. Yanda zaka mutu, shi ma zai mutu. Da haka ba makawa ba wannan radadin da kowa yake ganin kaman in bai yadda da kaza ba, ko yake shiga cikin rukuni kaza, kaman shi ya tsallake wannan radadin, radadi labudda sai an ji shi. Sai dai kawai shi mumini ya hasulu lahul alamu ibtida'an, a karan farko ne, a farko ne zai ji radadin shi mumini. An zage shi, an cutar da shi, an karya tattalin arzikin sa, an jefe shi, an sare shi, kila ma an daure shi a prison, radadi ne zai ji shi a karan farko. Thumma takunu lahul aqibatu fid dunya, sannan zai samu kyakkyawar aqiba karshe a nan duniya, wal akhirah, da lahira. Wal mu'ridu, shi kam wanda ya bujire ya kiyarda, ta'asulu lahul ladhatu, zai ji dadi ibtida'an, shi kuma a farko za ga yana ta jin zaran sa, yana ta jin dadin sa. Thumma yasiru ila al-alami da'imi, sannan karshen al'amarin sa zai koma zuwa ga radadin da babu ranar yankewar sa, zai koma zuwa ga radadi madawwami. Da kaga akwai bambanci tsakanin radadin guda biyu, radadin da mumini yake ji, wanda ba mumini ba ma yana jin irin wannan radadin. Sai dai bambanci, shi radadin mumini a karan farko ne yake ji, amma a karshe ana dauke mai wannan radadin har abada. Shi kuma wannan zai ji dadi a karan farko, amma a ƙarshe radadin zai zo, kuma shi radadin wanda bai imani ba baya yankewa har abada ne shi kuma. Su'ila Shafi'i rahimahullah, an tambayi Imam Shafi'i rahimahullah, ayyuma afdalu lirrajul, wai wanne yafi falala ga mutum? An yi makana au yubtala, wanne ya fi falala ga mutum? An yi makana, a ba shi dama ya ji daɗi a nan duniya, au yubtala, ko a jarrabe shi. Imam Shafi'i ya ka tambaye shi, ya ka ce wawan a ba wa mutum dama ya samu tamkini, ya samu mulki, ya samu kuɗi, ya samu wadata, ya samu jin daɗi, shin shi ya fi falala au yubtala, ko a jarrabe shi? Faqal, Imam Shafi'i sai ce wala yumakkana hatta yubtala, to ai ba zai samu tamkini ba sai an jarrabe shi. La yumakkana ba zai samu mulki ba, ba zai samu kuɗi ba, ba zai samu tamkinin ba ma hatta yubtala, ai sai an jarrabe shi. Ai dai daga baya ai shi ma sai da ya gugurmaya, sai da ya sha wahala ya samu, da haka sai an jarrabe shi. Wallahu azza wa jalla btala ulul azmi min rusuli, domin Allah mai girma da daukaka ya jarrabi ulul azmi min rusuli, masu daraja ta kololuwa cikin manzannin sa ma ya jarrabe su. Ga su sune sun samu tamakkuni din, amma kafin su samu tamakkunin sai da aka jarraba su, sai da aka jarrabe su. An gane falamma sabaru, yayin da aka jarrabawar aka jarraba su aka jarraba su suka yi hakuri, makkanahum, sannan sai Allah ya ba su dama. Karka ji an ce Sulaiman, annabi Sulaiman alaihi salam yana da mulki na mutane da aljanu, shi ba zai da aka yi jarraba. Walakad fatanna Sulaiman, mun kaji an yi masa shi ma an masa jarraba, an fitine shi shi ma ya shiga jarrabawa. Da haka duk sun shiga jarrabawa, da haka babu wata ɗaukaka da mutum zai same ta sai ya samu jarrabawa. Amma yayin da suka yi haƙuri sai kuma Allah ya ba su. Fala yadhunnu ahadun, kada wani ya taɓa zato ko tsammanin annahu yakhlusu min al-alamil battata, shi kam zai iya kubuta daga jin radadi kwata-kwata. Kar ka yaudar kanka, kayi tsammanin zaka iya kubuta daga radadin zalunci, radadin talauci, radadin rashin lafiya, radadin bacin rai, kar ka taɓa tsammanin wai akwai wani bil mahaluki wanda zai kubuta daga radadi irin na ainihin wato a ce kwata-kwata, shi bai taɓa ɗanɗanar wani radadi ba ko wani ɗaci ko wani bacin rai. Wa inna ma ya tafawatu ahlul alami fil uqul, a hankali ne ake samun fifiko tsakanin ma'abota radadi din. Ma'abota radadi lallai kam akwai ma'abota radadi, amma ana samun wane ya fi wane a samun matsala ko jarabawar radadi din. Wane ya samu jarabawa ta yi masa zafi, wane ya samu jarabawa ya ji radadinta, hankali shine yake fifita wani akan wani. Fa aqaluhum, mafi hankalin wa'anda aka jarrabe su da wani radadi, man ba'a alaman aziman mustamirran bi alamin munqati'in yasirin, kaji ko mai hankali cikin wa'anda aka jarraba da wani radadi shine man ba'a alaman aziman, wanda yayi musanyar radadi mai girma, mustamirran kuma mai ci gaba da baya yankewa, bi alamin munqati'in yasirin, ya bada wancan sai aka bashi radadi yankakke dan takaitacce. Kaji malam da wani irin karatu ko ma'ana, duk wanda yayi imani radadin da yake ji wato kamar ya miƙa radadin can mai girman, ya miƙa radadin can da babu ranar yankewarsa, sai ya karbi radadi takaitacce kuma yankakke. Wanda kuma ya fifita duniyan nan ya ƙi yin imani, to kamar shi ne wanda ya miƙa radadi ɗan ƙanƙani na ɗan talauci-talauci, ɗan damuwa-damuwa, ɗan kaza-kaza, ya miƙa radadi ɗan taƙaitacce kuma yankakke, sai ya karɓo radadi wanda yake mafi girma kuma wanda babu ranar yankewarsa, saboda kawai yana son ya samu duniya sai ya barar da lahirarsa. Kamar ya zaɓi radadi mai girma, ya zaɓi radadi wanda baya yankewa akan yankakken radadi. Duk abin da zai samu na duniyan nan fa abinci ne, abin sawa, gurin kwana, abin hawa, su kenan. Duk wannan zagayen da ake su ne kawai, ka ci ka sha, ka samu gurin kwana ka kwanta, ka sa riga don ka a ce ma mawukaci. Na fata an gane. To sai mutum ya fifita ya ci ya sha ya yi teɓa ya sa riga mai kyau ya shiga gida mai kyau ya hau babban mota, sai ya zaɓi wannan koda kuwa ta kowace irin hanya ce haramtacciya zai bi don ya ji wannan daɗin, amma sai ya barar da wancan jin daɗin da baya yankewa na aljanna, wanda duk waɗannan abubuwan da suka ja hankalinsa a nan duniya akwai ninkin ba ninkin ɗinsu a lahira. Balma waɗannan da yake ganin kamar yana cin duniyarsa da tsinke, ba original bane pek ne, sannan kuma ba sa dorewa, shi ko wancan mai dorewa ne. Da haka kaman duk wanda ya fifita imani akan akasin imani, ya fifita addini akan rayuwar da ba ta addini ba, kamar wanda ya fifita radadi ne dan takaitacce yankakke a madadin ya karbi radadi mai tsawon zango kuma mai girma. Na fata kun gane maganar malam ko? Wa asfahu, wannan shine mafi hankali. Da haka kenan, ko mutun yana so ko baya so, ko ya yadda ko bai yadda ba, akwai radadi. Wannan duniyar dai akwai radadi a cikin ta. Kuma kanka dauka wani bangare, wani ne yake ji baya ji, ko akwai irin radadin da yake ji. Ina fata an gane. Sai dai mafi hankalin wayanda suke jin radadin shine wanda ya fifita dan takai, ya zabi ko ya bayar da radadin mai girma wanda baya yankewa, yace gashi sai ya karbi musanyen radadi takaitacce mai yankewa. Wannan shine mafi hankalin mutane. Wa asfahuhum, mafi wawan takasuwa wan cikin wayanda ake jarraba da radade shine man ba al'alam al-munqati al-yasira, shine wanda ya mika radadi wanda yake yankewa dan kankani bil alam al-mustamir al-azim, ya karbi radadi mai girma kuma mai dogewa. Fa in qila kayfa yahtaru al-aqilu hadha, qila, wani ya tambaya ce ya mai hankali zai zabi wannan. Yanzu a zubewa mutum abubuwa guda biyu, kaga wannan radadi ne takaitacce mai gajeren zango, wannan radadi ne mai girma har abada. Zabi daya, ya mai hankali zai zabi wannan ya ba wannan? Shine tambayar da malaye. An gaya maka cewa ga aljanna ga wuta, zabi daya. Kamar ba haka ne, ga yaddar Allah ga fushin Allah, aka ce zabi daya. Shine yaya mai hankali zai zabi wannan ya bar wannan? Lalle duk wanda kaga ya zabi wannan akan wannan, ga aljanna ga wuta, yace shi a bashi wutar, a ka san wannan ai ba za ka sa shi cikin masu hankali ba. Wannan radadin mafi girman kenan, kuma radadi ne da har abada ba za ka fita daga cikin sa ba. Wannan kuwa radadi ne dan takaitacce, kuma zuwa wani lokaci zai yanke, sai yace a bashi wannan. Kai ka san mai hankali ba zai maka wannan ba. Kila aka ce alhamilu lahu ala hadha annaqad wan nasi'a, ka san abin da yasa mutane suke fifita duniya akan lahira. Irin wannan misalin ne fa, ga lahira ga duniya, mutum yace kai shi a bashi duniyan nan, ga jin dadi mai dorewa, ga jin dadi takaitacce, yace to tunda wannan nake dan gani kusa da ni ba ni wannan, duk da dai na san ana cikin tafiya zai yanke, ko bai yanke ba ni za a yanke ni. Na fata an gane. To me yasa sai ce abinda yasa za ka ga mutane su ki daukan wannan mafi alherin, mafi daidai din, su dauki wannan? Yace abinda ya dauke su annaqad wan nasi'a, kashi ne da bashi, wato annaqad kudi hannu, wan nasi'a da kuma bashi. Wan nafsu, to ita zuciya, rai, muwakkalatun bil ajil, an riga an wakilta ta akan daukan abu na nan da nan na gaggawa. Shi yasa Allah yace kalla, a'aha, bal ba haka abin yake ba, tuhibbuna al-ajila, ku dai kuna son ta yanzu yanzu, wa tadharuna al-akhira, kuma kuna kyale, kuna watsi da ita lahira. Ma'ana mutane, kamar yadda Allah yace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, wannan kaga a duniyar hankali mala ya dawo da mu yake ba mu misali, waka kwatanta duniya da lahira, kwatanta guda biyin. Sai ce kawai ita matsala da take faruwa kamar kudi hannu ne da bashi. Ai kai ka san duk wanda aka zo hajarsa aka ce kudi hannu da bashi, zai fi son kudi hannu. To kudi hannu cash shine duniya, bashi kuma shine ayyama a dashin gata, sai a lahira ka je ka dauka. To sai ga mutane suna kai su ya ba su cash din nan. To duniya ita ce ajila, ita ce cash, lahira kuma ita ce nasi'a, ita ce jinki, wato ajiya, asusun gata kenan, adashin gata.
suratul qiyama aya ta 20 zuwa ta 21 wa in inna haula yuhibbuna al'ajila a wata aya cikin suratul insan aya ta 27 Allah ta'ala ce inna haula lalle wadannan yuhibbuna al'ajila suna son me ta gaggawar suna son magaggauciya ita duniya an gane ko najin lokaci yayi ko sai mu tashi wa hadha ya hasulu li kulli ahadin insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun ciban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin amin